A ranar Lahadi ne 10 ga watan 1 hijira ta 2021, filin wasan Kano Golf Club ya karrama wani dan wasan sa, shi ma yana wannan wasa na golf. DCP SPC Muhammadu Bello Dalha, wanda shi ne kwamandan 'yan sandan sarauniya na jihar Kano, kuma ya samu mukamin sarauta na ɗan adalan Zannan Kazaure, shi ne aka shirya masa wasa na kwana ɗaya ranar Lahadin da ta gabata, a inda aka samu sakamakon wasan kamar haka. Duka mai nisa wanda ake cewa longest drive, wanda ya samu nasara shi ne Abdulkadir Kame, sai wasa na gaba wasa na kusa da ramu, nearest to the pin, wanda SM Suleiman Bola ya samu nasara. 'Yan sandan sarauniya masu wasan golf aka ware musu kyaututtuka guda uku a cikin wanda suke nasara. Na uku wanda ya yi nasara a net, wato bayan an cire handicap, shi ne Shu'aibu Kame da net 67. Na biyu net bayan an cire handicap shi ne Ishaq Shu'aibu, shi ya samu 67. Wanda ya yi nasara a wasan shi ne Bashir Musa, da ya samu 66 net bayan an cire handicap. Wato a wasan dattawa 60 sama, wanda ya yi na biyu shi ne Alhaji Rabiu Muhammad Sallau, ya samu net 69. Sai wanda ya yi nasara shi ne garkun ringin Alhaji Abba Kasim, ya samu 68. A wasa na matsakaita kuma, wato na gross, wanda ba a cire handicap ba, shi ne Jafar Musa, bayan an duba wasansa da na bayansa rami uku, ya samu nasara da gross 76. Wanda ya yi nasara a wasan shi ne Abdullahi Suleiman, wato Audumba, ya samu gross 70. Ɗaya kuma na matsakaitan wanda ya samu nasara rukuni na uku net bayan an cire handicap shi ne Shu'aibu Kame, shi ma bayan count back ya samu net 67. Second runner up shi ne Ishaq Shu'aibu, shi ma bayan an duba wasansa da na bayansa wanda suke da maki iri ɗaya rami uku, ya samu nasara a kansa, shi ma da net 67. Wanda ya yi nasara a na biyu, wato shi ne Bashir Musa, shi ma ya samu net 66. Wanda ya ci wasan ga gidansa na wannan wasa na ɗan adalan Zannan Kazaure, Komanda Muhammadu Bello Dalha, shi ne best net overall, Kabiru I Wambai, ya samu net ɗin 64. Yadda wasan ya kasance kenan, amma na yi hira da shi wanda aka shirya wannan wasan domin sa, don mu ji murnar da zai nuna.
Go short.
Alhamdulillah, farin ciki ba zai iya nuna a cikin bakina ba, kuma a wa'insu kalmomi da zan faɗa ba, amma dai daidai gwargwado tsakanin da Allah, ina farin ciki kuma ina godiya da dukkan waɗanda suka halarci wannan guri, da waɗanda suka samu nasara, da waɗanda suka zo kawai suka wasu jini kuma suka girmama gayyatar da aka yi musu wajen zuwa. To ina godiya gare su, da musamman kuma waɗanda suka yi organizing ɗin abin, duba da ni na so na yi, kuma daga baya 'yan club suka ɗauki nauyin abin, suka yi mana baki ɗaya. To ina godiya gare su da duk wanda ya taimaka da dai shawara, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya ƙara zumunci. Ina godiya.
Masha Allah, mun gode. Musa Abdul Tumura daga filin wasan golf na Kano Golf Club.